إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تارن غوديا تتبتا غا الله سبحانه وتعالى واندي دا تردمو غا هلرتي كراتل لتاين سيرا تمنزا الله صلى الله عليه وسلم نا ابن حجر الأسقلاني واندا ساتن دي غباتا اني بياني اكن مقام إبراهيم كما دجنا كعبة أبندي قواتا تيوى كما يند مالي يكاو تيوى أنجنا كعبة سنن باين كنا أنب آدم ياجنا سنن باين حكا باين توفان داك حالة كدمتانا أنب نوه سي أبن يباتي جنن يباتي سيدة قبايا Allah yake ce ma Annabi Ibrahim wa izbu wa anal Ibrahima makanal baiti Annabi Ibrahim da dan shi Isma'il suka zo suka saki ginawa to wannan shine gini za a ce gini na harko Annabi Isma'il yayi da shi da Ibrahim bayan haka sai da ginin ya tsufa Qurayshawa suka saki gina shi suka saki ginawa sai da ginin da suka yi bai ba su dama ba su kai inda Annabi Ibrahim ya gina sai suka da yanki daidai karhin su suka gina sai zamanto yanzu inda katangan nan take cikin Ka'aba ne isilin ginin Annabi Ibrahim kenan kina wanda ya shiga nan yayin sallah kamar ya sallah cikin Ka'aba wannan ita ce hikima ta Allah ko da yanzu wani ba zai shiga ciki amma in ya shiga nan ya shiga ɗakin Allah to kuma bayan haka an samu gini kamar yanda ya gabata mun manzon Allah yake ce ma Aisha in ba dan mutanen Makka ba sabbin musulunta ne da na saki ginin Ka'aba na mida shi kamar yanda Annabi Ibrahim yayi yace ban yi ba saboda mutane sabbin musulunta ne kan fitne su shi dai maslaha shine wannan ba abu bane ba wanda in an yi shi zai taba min gimshin addini shi kuma wancan ya shigo kenan tana yiwa a sa mishi mi shakka a cikin addinin yayi ridda ya bari to maslaha ba batta nan manzo Allah bar shi haka nan haka Abubakar yazo ya bar Ka'aba yanda take Umar yazo Usman yazo Ali yazo duka gabaki dai suka bar Ka'aba yanda take Hassan jika manzo Allah shi ma yazo aka zo aka lokacin Muawiya shi ma batta haka nan aka zo lokacin dan shi Yazid ibn Muawiya to hida aka zo bayan Yazid ibn Muawiya ya rasu aka dora dan shi Muawiya to a wannan yanayin al'umman musulmi ko kuma daula ta musulunci ta shiga wata matsala wanda kamar aka samu an samu yankewa ɗan Sham suna rike da Sham kenan Bani Umayya na Hijaz Makka da Madina Abdullahi ibn Zubair yana rike da wannan wurin kuma Iraq wani lokaci ta kasance tana tare da Abdullahi ibn Zubair haka Misra kenan kusan a ce kusan mafi yawan gariruwan musulunci suna tare da Abdullahi ibn Zubair to wannan shine ake iya cewa irin kuskure na tarihi bata yi wake na al'umma dole ta hadoji guda manzo Allah yake cewa ba za a samu makhalifa guda biyu ba a lokaci guda sai daya to kusa Abdullahi ibn Zubair shi yake da iko da mafi yawan kasashe na daula ta musulunci nan Muawiya wanda ya hau ya turo a amshi Hijaz ba su iso ba sai rasu da ya rasu kuma bai ce ba ga wanda zai zamanto shugaba bayana kuma mafi yawan mayakan na Sham suna tare da wannan komandan da ya zo amshi garin Hijaz, yankin Hijaz. Sai labari ya kawo mishi, to ai Khalifa ya rasu. Kuma bai ce ba ga wanda za a dora, kenan sai an zamana an ga wanda za a dora. Nan sai ke tura ma Abdullahi bin Zubair takarda. Yanzu mafi yawan garuruwa na musulunci suna hannunka. Ka zo ni zan dora ka kai ne shugaba ga baki ɗaya na garuruwa na daula ta musulunci. Amma da sharaɗi ka biyo ni mu tai Sham. Yanzu Makka ko Madina ba ta iya zamantowa babban birni na musulunci. Saboda maslaha ta aka ce ta strategiya. Tunda a ciki take Makka da Madina. Shi kuma furanciyar mafi yawa a Sham ne. Kinan furanciyar tsakanin daula ta musulunci da daula ta Rumawa Sham. Kinan maslaha ya zamanto capital babban birni na musulunci a Sham take. Zai ta mishi da wannan sharaɗin ka biyo ni mu tafi. A can ni zan dora ka tunda mayaƙan Sham gabaki ɗaya suna tare da ni. Da su muka zo. Kinan babu wanda zai hana ka zama shugaba. Sai ke ce mashi a wannan sharaɗin ban yarda da shi ba. Sai to shi kenan wannan shi ne kuskurenka na rayuwa. Sai ke ce mashi ina tunanin ka kai mai hankali ne wajen harkar siyasa. To Abdullahi bin Zubair ya riƙe Hijaz, ya riƙe Iraq, Misra ma tana tare da shi. Sai tuna da wannan hadisin da manzo Allah ke cewa in ba dan ba mutane sabbin musulmi mutane da na saki gina Ka'aba. Sai ce to yanzu kusan shekara sama da 60 mutane duka an musulunta, kowa ya sani ne musulunci. Yanzu ina ganin maslaha a maida yanda manzo Allah yake so. Shi ma saki gina. Yayi ginin yanda manzo Allah yake hudu. Jama Ka'aba koha biyu. Kowa yake shiga na huta. To wannan da yana daga cikin abubuwan da suka sa aka kashe shi da ƙarshe. Abdullahi bin Zubair mutum ne mayaki wanda ya huce ka siffanta shi. Lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne yaran sahabbai. An yi wani abu a cikin manya su ake aika, manzo Allah ya taɓa aika shi. Amma manzo Allah ƙahu an huda mai jini. Sai ya ba shi kai ka zubda, ka je ka binne. Nan da ya tafi sai shanyi ya dawo. Manzo Allah da ya gan shi kinan ya sa a kan shi kayi wani abu, zai tambaye shi ya aka yi da shi, ina ka kai shi, ko ka shanyi? Sai ya shiru kinan ya shanyi. Sai manzo Allah nan yake ce mishi wailul laka minan nas. Suka ce Abdullahi bin Zubair daga wannan ya zamanto daman baban shi ma Zubair mutum ne mayaki wanda ba hudu. Suka ce Abdullahi bin Zubair in ya tsaya yana sallah sai tsuntsu ya zo ya tsaye a kan shi ko motsa bin sai kwana yana tsaye suna mamakin ma yanda yake sallah saboda ƙarfin da gare shi. Kuma yaƙi in ya yi tsaye gaba duk wanda ya zo gaban shi sai ya zubda shi. Nan Hajjaji shi ya kawo ya zo ya amshi yankin daga hannun Abdullahi bin Zubair. To kun ga abin da ya maka aba ya da cikin abubuwan da suka sanya aka yaƙe shi. Aka yaƙe shi a nan dai aka kashe shi. Kuma sai suka maido Ka'aba yanda ginin yake yana yanzu. To kuma daga nan babu wanda ya sake mata kwasali, aka bar ta har yanzu yanda take. Kawai sai wannan katangar ita ma tana cikin Ka'aba. Kawai sai kusan kowane shugaba in ya zo, misali an yi daula ta Bani Umayya, da bayanta da ta faɗa aka yi ta daula ta Bani Abbas, ita ma da ta yi ƙarfi ta zube aka yi mamalin. Haka aka biyo dauloli, kowace daula tana kula da Makka da Madina. Wanda yake kula da su kamar gabaki ɗaya shi ke iko, shi kamar yake da ƙarfi a cikin daula ta musulunci kina wanda yake gida Makka da Madina to ko ta shekara za su turo za su sanya amma Ka'aba giga shi shugaban babba shi zai yi shi zai sanya ayi kuma shi zai turo wanda zai taho shine shugaban haji ya kawo wannan riga kina hin zaman to tsarin har yanzu yanda take sai zamu tashi a sifatar rasul sallallahu alaihi wasallam inda ahlul kitab siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yahudawa da nasaru siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu shakka mun tabbatar da cewa qur'ani yazo yayi bayanin siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi bayanin cewa tabbas yahudawa da nasaru sun sauya wasun sun sani wasun sun hudda siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yake gabata Allah ke cewa allazina atainahumul kitaba yarifunahu kama yarifuna abna'ahum sun san manzan Allah kamar yanda suka san dan iyansu na cikin su kina wannan babu shakka akan cewa akwai siffar manzan Allah a cikin qur'an a cikin littafin su sai fara da hadisi na Aisha an Aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa ibnu 63 Aisha take cewa manzan Allah ya rasu babu shakka akan ya rasu yana da shekara 63 kina wannan shine sirri manzan Allah ya rasu yana da shekara 63 bayan shi bai rasu Abubakar da yazo sai shekara 2 shi ma ya rasu iya da shekara 63 kina tsankanin su da manzan Allah shekara nawa 2 Umar da yazo yan shekara 10 yana mulki shi ma ya rasu yana da 63 kina tsankanin su da manzan Allah shekara 13 wannan kamar shine sirrin wanda Allah ya zaban ma annabin shi su zamanto mataimaka addinin shi 63 gabaki ɗayan shi yace wa'annan su ne mataimaka addinin Allah shine yake cewa yace kar bayyanin hafiz annal ladzi yazhar anna bukhari qasada bi irada hadisi aisha huna bayanu miqdar umr an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqat la khusus zamani wafatihi ibn hajar yake cewa bukhari da ya kawo wannan hadisin abin da yake so ya gwada cewa manzan Allah ya rasu yana da shekara 63 kidan bayanin ba akan lokacin da ya rasu wani wata ya rasu a wata rana ya rasu wa auradahu fil asma isharatan ala anna min jumlati sifati inda ahli kitab anna muddatu umrihi liqadri allazi asha fihi kuma nan ya ƙara bayanin cewa yana daga cikin sufofin da aka ba ahli kitab yahudawa da nasaru su ma an ba su daidai shekarun da manzan Allah zai kafin ma yazo sun sani Allah ya ce musu zai yi shekara 63 kina wannan ma iya daga cikin sufofin da Allah ya ba ahli kitab yahudawa da nasaru cewa manzan Allah zai yi shekara 63 a duniya ba zai huce wannan shekarun ba sai yake cewa babu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira baban da zai bayanin wannan ayat Allah yake cewa ya kai annabi mun aiko ka mai sheda ne ko mai albashiri ne ko mai galgadi ne wannan ayat tana cikin suratul ahzab Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi nasirajan munira yake cewa Allah ya aiko manzan Allah shahidan mai sheda ne mai albashiri ne ko mai galgadi ne ko mai kira ne zuwa ga Allah ko manzan Allah hutula ce mai tsannin haske nan sai yake cewa ruwaya daga Abdullahi bin Amr bin As radiyallahu anhuma yace anna hazihi al-aya allati fil qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nazira qala fit tawrat ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka yace wannan aya a cikin at-taura ma akwai mai kama da ita in daya nan siffar manzo Allah ce ko a qur'ani an hadi Allah ya ce manzo Allah siffar shi mai sheda ne, mai albashiri ne, ko mai gargadi ne, mai kira ne zuwa ga Allah, kuma manzo Allah hutula ce mai tsananin haske. Ya ce wannan ayar irinta akwai ta a cikin Attaura. Su ma Allah ya ce musu, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira. Ya ce akwai ta. Bayan haka a cikin suratul Ali Imran akwai ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين يتي ا cikin qur'ani akwai ta a taura ma akwai wannan aya wannan duka me zai gwada cewa duka wadannan littafin daga wajen waski daga wajen Allah duk da su an samu lokaci ya musu tsawo kuma Allah ya ba su bagarantin cewa zai kare littafin sai suka sauya wani bin da gangam wani bin kuma yanayi ya sanya su abin ya bace kamar yanzu misali Yahudawa Allah yake cewa fa iza jaa wa'du ulahuma ba asna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fa jasu khilal al-diyar wa kana wa'dan maf'ula hi Allah turo musu wani sarki daga Iraq yazo Palestine ya shigo masallacin Quds ya tattare duk arzikin da yake cikin masallacin duk adan da aka ba wa masallacin ya kwashi kuma ya kama Yahudawan ya darme su ya tura su bauta garin Iraq da su da malaman da yaran da mata gabaki ɗaya tura su to a wannan yanayin wanda aka kama shi ya samu dama tattara abin da ya rubuta ba zai samu dama ba sai abin da suka sace suka doke a boye kenan za a samu wasu abubuwa sun bace a littafin dan sai da suka je can suka samu kwanciyar hankali tukun malaman da suke cikin su suka sake zamanawa aka sake rubuta kenan tabbas za a samu wasu abubuwa wanda ba a kawo su ba to haka wasu kuma da gangam zai zamana ya hudda wannan abin da yake so ya juya ya kara shine Allah ya ce wa inna fariqan minhum yalwuna alsinatahum bilkitabi litasabuhu min alkitabi wama huwa min alkitabi wa yaquluna huwa min indillahi wama huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi alkaziba wa hum ya'lamun Allah ke cewa wasu daga cikin su kawai zai dauko qira'a irin qira'a at-taura misalin qira'a ta qur'ani kawai sai dauko larabci ne amma ba aya bace ba ko sai dinga karanta ta yanda ake karanta qur'ani jahili zai ce ni ai wannan qur'ani to su ma haka su dauko a tauran yanda suke karanta ta sai fara karantawa kuma ba aya bace ba kuma yace wannan daga wajen Allah yake alhali ba daga wajen Allah yake ba ƙarya ce ma Allah to haka in sai ga dama su sauya su sa su sauya su ƙara haka suke ta ma'anar wanda Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi suna juyawa da gangam in yaga wannan abun bai tafiya tare da shi ko ya juya shi ko ya koye wasu Yahudawa a shekara ta biyar ta hijira bayan hijiran manzo Allah Madina suka yi zina to daula ta musulunci kuma aka ce daula ta musulunci gari na musulunci kowa za a mishi hukunci da abin da imani da shi bayyayuwa a ce akwai kiristoci a daura ta musulunci a ce su ma da qur'ani za a musu hukunci ko yahudawa ne a musu hukunci da qur'ani a kowa da abin da imani za a musu hukunci yahudawa ne suka yi zina sai aka kawo su a musu hukunci karshe dai hukunci wa zai yi shugaban gari kuma shi ne manzon Allah sai aka ce to menene hukuncin wanda zina a wajen ku haɗi yace sai a kawai dokan mutum ake a ƙarme shi a dora shi saman jakki a dora shi ta baya kenan kan jakki yana kallon nan shi kuma kan shedin ya kallon nan a dinga yawo da shi kasuwa ana yawo da shi ana yara suna jiwon shi suka ce wannan shine hukunci yace kul fa'atu bi tawrat fatluha in kuntum sadiqin ku kawo at-taura a karanta inda sai ku a kawo at-taura wajen manzon Allah ana juyawa shi mutumin da ke ya sun sani kawai sai dora hannun shi wajen aya ake karantawa da aka zo manzo Allah sai ya dora hannun shi ce doke mu gani ya doke sai gashi su ma a taura duk wanda ya zina shi ma jihin shi za kina wannan zai ƙara gwadawa cewa duka daga wajen wa daga wajen Allah yake yake da gangam sai su boye kina yanzu muna da aya biyu wanda akwai su a cikin at-taura kuma akwai su a cikin al-qur'ani kuma wannan ta farkon ta yi bayanin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ruwaya ta gaba fi qawlihi ana abdullahi bin amr bin as yace ashara ibn hajar ila anna bayan ikhtilafihi ala ata bin yasar qad warara fi biyu wannan irin wannan hadisin ya zo a cikin babul bukhari ya kawo shi كما أشار إلى أنه ورد في هذه الرواية في البيوع سبب تحديث عبد الله به كما يندي بيان رواية ابن عمر سبب ابن عمر عبد الله بن عمر بن عاص كاوان حديث شيني كيتيوا وأنهم سألوه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة سنتم بيش صفة من زاء الله التوراة فقال سيكيتيوا أجل إيه هكني إنه لموصوف بمعنى صفة في القرآن yace manzo Allah an siffanta shi da siffar da yake cikin Qur'ani a Taura ma haka aka kawo siffar shi kuma yace wa ma nuqila ma warada inda darim min tariqi abi salih zakwan an kab qala fi sadr al-awwal muhammadur rasulillah abdi al-muhtar wannan ruwaya daga kab shi kuma malami ne na yahudawa sai musulunta kenan ya san abin da yake cikin at-taura sai yake ce musu siffar manzon Allah a cikin at-taura shine a sadari na harko an rubuta muhammadur rasulullah kuma an ce Allah ya ce abdi al-muhtar bawa na wanda na zaba kenan sun sani wannan ruwaya da gojen malamin su tazo kenan babu shakka wannan siffar manzon Allah ce a cikin at-taura sai ke cewa fi qawli inna hazihi al-aya allati fil qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira yace qala fi at-taurat ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran bayyana anna al-ma'ana shahidan ala umma na abinda Allah yake nihi shahidan mai shaida ko yace mai shaida akan al-umma gabaki daya Allah na isar da abin da ka turo ni haɗi musu kamar yanda aka yi a hajjin shi ta ban kwana da ya ƙare hudu ba ya ce Allahumma fashhad hal ballaghtu ya ce Allahumma fashhad Allah ka shaida ni dai abin da aka turo ni ga baki ɗaya na isar yaunin da yake kaina na isar ma kowa yanzu babu ainihin aka sabkar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wara duki da kuma islam adina an cike addini yanzu babu ƙari ba ƙari ba rabi suka ce daga wannan hajji manzo Allah bai dawo bai huce wata shidda ba sallallahu alaihi wasallam ya rasu kina an ƙari an rihe komi sai ke cewa wa mubashiran ko manzo Allah ne ma mutane albashiri ne mubashiran lil mutiin ne ma suma Allah da'a albashiri da aljanna wa yubashiral ladina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana zai ma wanda suke aiki nagari cewa suna da lada kyakkyawa lada ita ce aljanna sakamakon yi ma Allah da'a shine aljanna kuma wannan Allah yana gwada ma mutane aljanna a nan duniya ma ya gwada cikin ni'imomin da yayi ya zuba a ƙasa wallahi wani wurin in mutum ya gan shi sai tunanin wannan kamar ita ce aljanna amma wannan ko kuma doka misali mutum ne zai zo yi hotel ana cewa ta san ki 12 ko ni akwai a ci in ka ga wurin zai burge ka to wannan mutum ne ya tsaya ya tsara yayi wannan abu to balle wanda ya halicci wannan mutum haka a wani wurin inda suke da gaba ta ruwa zaka ga ruwan in ka kai in ka ga kalar ruwan ma zai burge ka shine Allah yake sun Allahil ladzi atqana kulli shay. Allah shine yake itqanin komai. Duk abin da zai ba zaka gani, ba zaka kuskure a halitta Allah ba. Yace wannan shine su mun tabi da Allah yake gwada ma bayan shi. Wana mi da'a ne to ana mishi albashirin cewa Allah akwai aljanna. Kuma duk yanda mutum zai san warata Allah ba zai iya hankalin shi ba zai iya kawowa ba. Ko sai dai ko mutum ya dinga tunani akwai wannan aljanna, akwai kaza, akwai kaza aljanna, akwai kaza aljanna. Wannan shine mutum zai iya san warawa. Yace babu wanda zai shiga aljanna. Ya nema Allah huddo shi in ba wanda ya shahada ba. Baban Jabir bin Abdullah da aka kashe shi a yakin Uhud. Manzo Allah ke cewa babanka Allah ya yi hira da shi. Ya ce mishi tamanna ya abuki. Faɗi duk abin da kake so zan baka. Sai baban Jabir Abdullah yake cewa Allah ina so a maido ni duniya. In ƙara yin jihadi, in ƙara yin shahada kuma in ƙara samun daraja. Sai yake cewa wannan kaɗai shi ne na rubuta a kaina, duk wanda ya shiga aljanna ba zai dawo ba. Kuma wannan haka ne, Allah duk wanda zai rasu kuma ya samu cewa da ƙarshe an mishi albashirin cewa Allah ta kafu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wallahi a wannan yanayin zai fara yau Allah ya tashi kiyama. Wadan an fara gwada mishi ga wurin wanda zaka shiga gobe. Ke ni'imar ni mai yawa gare ka. Mutum bai iya sawara ta. Allah ya sanya mu cikin aljanna shi. Sai yake cewa walil usati bin nar. Kuma manzo Allah zai zo ya ma wanda suka sa'awa ma Allah ya musu galgadin cewa duk wanda zai sa'awa ma Allah sakamakon sa'awa ma Allah shine wuta. Allah kare mu daga ita. Wannan duka iya cikin Allah yake cewa wa yuhazzirukumullahu nafsan. Kuma haka Allah yake cewa ilamu anna Allaha shadidul iqab wa anna Allaha ghafurur rahim. Allah yake cewa ku sani Allah mai tsananin hukuma ne. Kuma duk da haka amma Allah mai gafara ne. Sai gabatar da ni da hukuma kuma sai biyo ta da cewa anna Allaha ghafurur rahim. Gafarar tashi tahi yawa. Rahama Allah tahi ƙarfin azabar shi. Sutari mutum zai iya da laifi kawai sai Allah ya dora mishi ta rashin lafiya. Da wannan rashin lafiya kawai sai Allah ya yahe mishi gabaki daya. Kuma yana tarda Allah zai tarda Allah bai da laifi ko daya. Da wanda bai da laifi ko daya ina zai shiga. Kuma ai babu shakka zai shiga gidan aljanna. Yace aw shahidan lir rusuli qablahu bil iblaq. Ko kuma manzan Allah zai yi ma ya zamanto mai shaida ne ga sauran annabawa cewa kun isar. Manzo Allah zai ma annabi Isa shaida tabbas ni ne karshe kuma na sani kat annabi Isa ka zo kuma ka isar. Haka ya ma annabi Isa annabi Musa shaida cewa tabbas ka isar. Yace wannan shi ne siffar da take ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura. Yace wa hirzan lil ummiyin siffar manzan Allah a cikin al-taura. Kuma katangani hisnan lil ummiyin ga larabawa a ce ummi wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba. Manzan Allah zai zamanto hisnan kamar katangaci kariya ce ga larabawa wanda su Allah bai turo musu ba wani annabi bayan manzan Allah ko kahin shi. Wannan annabi ne na larabawa na garin Makka. Allah bai turo musu ba, manzo Allah shi ne. Yace kama nabaha ila anna sharri alhadith warada fi biyu. Buhari ya kawo sharri alhadith a cikin babu biyu. Yace wa fi qawli samaitukal mutawakkil. Na maka suna almutawakkil, mai dogara ga Allah. Yace bayyana Ibn Hajar anna almurad almutawakkil ala Allah, mai dogara ga Allah. Ni kana ake fi bil yasir, domin manzan Allah kullun yana yarda da kadankin da Allah ya bashi. Yace wannan ita ce siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam.
Sura Hud wa yuksa
kuma wannan mun gani shi a cikin yace kuma wannan an gan shi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yi ta a Makka bayan kasuwancin da yake kafin annabta yanzu kuma da annabta ta zo mishi to yanzu manzon Allah bai komi yanzu kawai da'awa yake wanda suka zamanto suna taimakawa akan da'awa su ne Abu Talib da matar shi Khadija sai Abu Bakar manzon Allah yake cewa babu dukiyar da ta amfane ni kamar dukiyar Abu Bakar yace ma sahabbai kuma a cikin ku babu wanda ya mun alheri sai da nani da mishi sai Abu Bakar yace shi kadai ne na bari Allah zai saka mishi abin da ya ma addinin musulunci ya bada har duke ta kare har an zo lokacin da ya bada duke shi ga baki ya babu komi ya ba addinin musulunci duke yake cewa kowa ya rihe kohar shi da take shigowa masallaci a rike kohohi sai kohar Abu Bakar kadai zai abu saboda matsayin shi da gudunmuwar da ya kawo ma musulunci yace manzon Allah yana yarda da dan kadan kin da Allah ya bashi yace wannan siffar shi ne da take cikin at-taura kuma siffar shi ne da take cikin al-qur'ani yana yarda da ni da kadan kuma wannan shine siffa ta manzon Allah kuma da ake so mabiyan shi musulmai su koyi da shi yace kullun albarka ake nema a cikin dukiya albarka ake nema a cikin iya albarka ake nema a cikin ilimi albarka ake nema a cikin komai da Allah ya zai ba mu su tari wannan Allah zai bashi kudi mai yawa wannan kuma Allah bai bashi ba rabin wanda ya ba wannan amma sai a ga rayuwar su an samu bambanci wannan wanda Allah bai ba mai yawan ba yayi wannan kwanci hankali saboda kana'a yarda da kadan kin da Allah ya bada Allah zai ba wannan kadan to alhamdulillah sai ga Allah ya ma albarka ya ma kudin albarka yayi abubuwa da yawa sama da wanda yake shi to kullun lokacin da Allah ya sanya albarka a cikin Allah abinda Allah ya ba mutum kuma ya gode mishi zai gidin da ganin albarka tana bi haka ko diya Allah ya sanya albarka sai kaga duka ga baki dai Allah ya tada su tadawa kikkawa wanda babu shakka sai da ni sai an gama da addu'a wannan annabawa ne su ma suna ma din sadda kina wajibi ne shi ma sanya su cikin addu'a kuma yace wa sabr ala ma yakra kuma manzan Allah yana jurewa yana hakuri akan abin da yake wannan nashi jikin shi aka taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka taba a wannan yanayin zai yi hakuri ba zai ne duba ba zai rama ba suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kaga yayi hushi har kaga hushin a huskar shi yace sai in an taushi ko kuma an saba ma Allah yana gani to a wannan yanayin zai fi shi amma shi zaka mishi ka shake shi wani balaraban kauye ya zo ya shake shi ta baya sai ka bani dukiya suka ce manzo Allah bai mishi komai ba dai hakuri ya kyale shi haka ya zo yana sallah yana sallah a gindin Ka'aba aka kwaso shara da sauran su ya sujjada aka zuba mushi amma bai tashi ya musu komai ba yace in dai a jikin shi ne to manzo Allah zai hakuri ya kyale in kaga manzo Allah ya hushi sai lokacin da aka saba ma Allah to a wannan yanayin zai tashi ya magana yace laysa bi fazl wala dalizi manzo Allah bai mai kaushin hali bane ba kuma ba mai tsanani bane ba wanda idan ka zamana da shi zai gane wannan halin shi yana da wahala wajen mu'amala. Haka Allah halitta mutane, wani zai zama tuni sauƙin hali ne, zaka zamana da shi bayyana matsala da kowa, za a haƙi mishi magana ma bai damu ba, sai a yi wasa da dariya a huce wurin. Wani kuma in ka haɗu mishi zai gaugawa hawa. Wannan dai dukkan halaye ne, ɗabi'a ce kowa Allah ya raba ba shi. Allah ke cewa wani ruwaya hadisi ke cewa inna Allah qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum, yanda Allah ya raba arziki ya ba kowa nashi daban shi, haka Allah ya raba halaye kyakkyawa ya ba kowa daban shi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana irin wannan, suka ce wata rana manzo Allah ya zo wajen mata iya wurin kamar ka ce babu kowa a wurin, suna ta daga muryarsu. Yace da Umar ya zo wurin sai wuri ya yi shiru, dukan suka baki ɗaya kowa ya yi shiru, kenan sun sani Umar ƙarami gare shi, kenan manzo Allah ma da ya zo da an yi shiru kenan akwai wani abu. Shi yana nan kin kenan bayyana matsala da kowa, kowa zai zo ya haɗi mishi matsalar shi. Tsohuwa ta zo ta kama hannun shi ta haɗi mishi abinda ta ga dama, ya sauke kanshi ya ce shi ne mutawadi ne gaskantar da kai da Allah. Mala'ika zai ya zo ya ce mishi Allah ya baka zaɓi ka zamanto annabi sarki ko kuma ka zamanto bawan Allah kuma annabi, ya zaɓi ɗaya daga ciki. Suka ce manzo Allah, mala'ika Jibril da su yake ma manzo Allah haka, tawada alirabbi ta gaskantar da kanta, ya ce manzo Allah sai zaɓi ya kuna abdan rasula ya zamanto bawan Allah kuma annabi, ya ce kuma sai zamanto bawan Allah annabi, zaka mishi komi sai dai ya haƙuri mutane, za a ci haƙƙin shi, shi wannan ba wani abu bane ba a wurin shi, ya ɗoka ya bada ba wani abu bane ba a wurin shi, har sai ya kai wallahi in ka zo zai ce wallahi babu. Wanda suka zo za a kai yakin Tabuka, kowa an zo an bada mutane a basu abin hawa, ga abin da suka kawo ka kai wurin nisa gare shi kuma cikin dejar ne kuma ga zahir rana. Yake wasu suka zo wa ala wala ala allazina idza ma atawka litahmiluhum قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا عينهم تفيد من الدمع حزنا ألا أجد ما ينفقون. هو زو من ذا الله باني بعد سودة سكزو كومي أقاري يتش والله بندد أبند زنباو إندا ينا دزي بعد سكتي بي تقتي وابا لا أمبا أشهد أن لا إله إلا الله وذكتي من ذا الله باني kuma yana da yace a abanna badawa. Suka ci bi taɓa yin ba haka, kamar yadda ya gabata wannan Hakim bin Hizam ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun zai zo bani ya hudda bashi, bani ya hudda bashi, ya taɓa cewa a ba zan baka, yace wannan ita ce siffa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ita ce siffa da ake so wannan na manzo Allah ne, kenan ba zan mutumin ya kasance ba gabaki ɗaya yayi irin shi zai wahala, amma kwatantawa kenan ya zamanto musulmi yana da kyauta da ɗan uwan shi musulmi. Ya ce tahadu tahadu, yi kyauta tsakaninku, wannan zai ta sanya soyayya tsakaninku, kuma wannan shi ne gaya ta musulunci, soyayya tsakanin musulmai. Ya ce manzo Allah zai ce kan wanda ya kawo min labarin wani ya yi kaza, shaida ya ce ina so in huto, in na huto banna jin haushin wane ya yi kaza ko wane ya ma wane kaza, ya ce banna sahar. Ya ce wannan shi ne gaya, gaya musulmi ya kwanta an mushi, wallahi an mushi ma an haɗu mushi magana, in ya kwanta zai tashi kamar ba ta mushi ba. Kuma wannan yana da cikin abubuwa masu girma a cikin musulunci, bai riƙe kowa ba a jikin shi. Kuma wannan zai kai mutum na hutu ko ina jin haushin wani, kuma dan uwana ne musulmi, yace irin wannan abun shi yake aske addini, yake kawo ma addini matsala. Ina jin haushin wani wallahi tana yi wa duk abin da zai zan kushe ko da abin zai ci gaba da musulmi da musulunci in dai shi zai zan bata wannan abu kenan zamantowa salimul qalb bana jin haushin kowa suka ce wannan shine halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa fa fi ma rahmatin min Allah lin talahu walau kunta fazzan galizal qalbi dan faddu min hawli yace inda zaka kasance mai kaushin hali yace wallahi da sabon gaba kide kowa tsiri ya barka kenan wanda zai zamanto shugaba ne shugaba a cikin al'umma shugaba ko alakwal shugaba ko a wata direction aka bashi dole sai ya zamanto mai irin wannan halin kenan ya kai koyi da manzan Allah a cikin tahiyyar dubi so tali wani zai yi laifi kawai shikenan shugaba ne sai rihi a huce wurin ga wanda ya zo ya yi hutsari a masallaci sahabbai suka taso mishi ya ce amma manzan Allah ya zo ya kirawo shi ya ce ku kyale shi ya kare aka zuba ruwa ya kirawo shi ya ce wannan masallaci ne dan an yi shi dan bautar Allah ya ce wannan mutumin da ya juya ya ban taɓa ganin ban malami kwararren malami kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya juya ya ce ai Allah ka ji kaina da Muhammad kakka ji kan kowa bayan mu manzan Allah shi ma ya dariya yake cewa abu ne mai yalwa kuma ka taƙaita shi da ni da kai kare ya ce to wannan shi ne halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa kama bayyana annahu la yu'aridu qawluhu wa ghuluz alayhi da Allah ya ce manzan Allah inda ka zamanto mai kaushin hali a cikin suratul tahrim sai Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wa ghuluz alayhi ka matsa musu ka gallaza musu yace babu ta'arudi babu cin karo tsakanin waccan aya da wannan aya nan saboda ana kira nan na harko ga masu imani manzan Allah mai saukin hali ne wata mace ta zo neman shi ta gan shi ta fara karkarwa take ce mata ni ba kowa bane ni ma mutum ne wanda ta ashe ni abinci take ci ni ma kenan kamar ke ce kenan ni ba mutum bane wanda za a yi tsoro na ba ko wanda za a dinga shafi na nan annabi Musa kowane annabi da halin shi annabi Musa zahi gare shi shine Allah lokacin da ya turo shi sai ya tsaya mishi faqula lahu qawlan layyinan yace ka ce ma fir'auna ka faɗi mishi magana mai taushi la'allahu yatazakkara aw yakhsha ko ya ji tsoron Allah ko ya tunaki ko ya ji tsoron Allah yace wannan wa fir'auna ta yi shi Allah ne amma sai Allah ya ce a ce mai faɗi mishi magana mai taushi to yaya ga wanda musulmi ne wajen zaka kiraye shi bai ya dace wa mutum ya kausa sama dan uwan shi musulmi magana yace wannan shine asali na musulunci abinda manzon Allah ya gina dan uwan ta tsakanin musulmi yace al-muslimu akul muslim kuma wannan mutum zai kara ganin shi misali mutum zai je Makka ko zai je Madina wallahi zai je misalin Madina zai ku zo ku yi sahu da ɗaya da wani musulmi ne dan uwanka ba ku taɓa gamuwa ba da shi halshen kuma ba ku gane ma halshen juna amma an kuwa zamna wallahi zaka ga wantaka yake fara bayyana a wannan lokaci yace wannan shine misalin masu imani ke abinda manzon Allah ya gama yace dan uwantaka ta musulunci wani bin ta hima yan uwantaka ta jini nan an ce ma annabi Musa ya faɗi mishi magana mai taushi nan kuma sai Allah ya ce ma manzon Allah ya ayyuha nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wa ghuluz alayhi kama tsa musu can annabi Musa halin shi yana da zahi to sai Allah yake ce mishi to ka faɗi magana mai taushi kakka kausa sa magana nan ko manzan Allah a ɗabi'ar shi yanda Allah ya halicce shi mutum mai sani to a wannan yanayin sai aka ce mishi ya ƙara pression a kansu saboda halin shi ne haka ne in ya ce sahin zai yi abin zai yi zai faɗi sai zai ɓaci kenan sai aka ce mishi ya kausa sa ga wanda ba su masu imani ba sai ce qawlu la yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'a cikin siffar manzan Allah da take cikin at-taura take cikin qur'ani manzan Allah bayyane da mummuna an zage shi shi ma ya zagi wanda ya zage shi, an ci mutuncin shi shi ma ya ci mutuncin wanda ya ci mutuncin shi, an mishi kaza ya ce ni ma ban na yarda sai na rama ni za a ma haka. Suka ce manzo Allah wannan ba halin shi bane ba, kuma ana son koyi da shi akan haka dan bayani zai ƙara zauwa. Nan daga cikin wasu Yahudawa ba Yahudi ne ya karanci sufan manzan Allah a cikin At-Taura bayyame da mummuna da mummuna, sai ce zan zo in gwada shi. Sai wata mu'amala ta gama shi da manzan Allah, manzan Allah an shi bashi a wajen shi, sai suka yi alƙawari rana kaza ka zo zan biya ka. Yace sai na zo kahin ranai, da na zo iya cikin sahabbai kawai na fara kawai ka biya ni, ka biya ni ku dama yan gidan Abdulmuttalib, ka ga ya ɗauko ku amin ta manzan Allah ga baki ɗaya, dama halinku ne in ku ci bashi ku biya, ka ga cin mutunci ne a gabanmu a gaban sahabbai, dama halinku ne yan gidanku dama an san su bisu biyan bashi, ka biya ni kawai. Nan Umar ya tashi ya hawo shi, sai manzo Allah ya ce mishi a zamana ba haka za a yi ba, sai ce mishi zakkai ya kyautata magana wajen neman haƙƙin shi. Abinda lalima ba ki bada ba aziya ba ta bada ko, yace to kame ka ce mishi ya kyautata magana wajen neman haƙƙin shi, ni kuma sai ka ce mu in biya shi. Yace wannan shine shari'a, wannan shine adalci. Sai ce ma Umar je ka gona ta wani ka je a biya shi. Yace kuma a biya shi, kuma yace ka ƙara mishi. Ya rama bai rama ba, yanzu in wani ne yanda aka san ɗabi'a ta mutanen da kowa iya tunƙaho da asalin shi, ka ta mutuncin yan gidanmu ni ma sai na rama. Sai ke cewa shi dama abin da ya kawo shi ya gwada wannan siffar la rafa usayyi'ata bi sayyi'a, bai ne da mummuna da mummuna, yace gashi bai ce abin komi ba har ma kyautata mun yayi, ya ƙara mu akan bashin nan. Wannan kyauta ce. Sai ke cewa ni ma na shaida annaka rasulullah, na tabbatar da kai manzan Allah ne, siffar gashi na an haɗu kuma yau na zo na ɗabbaka kuma ta zamanto haka ne. Shi ne Allah ce idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun fa annahu waliyyun hamid, kamila da ni da wanda kai kyakkyawa an wani an zage shi sai haƙuri, sai ne da shi kana yi haƙuri. Yace wanda kama haka ba karama ba, yace gobe shi zai zamanto ma masoyi na kirki. Yana tunanin zaka rama sai kai haƙuri, to anan ka'ida ce Allah yake cewa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, sakamakon mummuna shi ma mutum ya mai da irin abin da aka mishi, wani ya ci haƙƙina ni ma sai na rama, wannan haƙƙinka ne, haka Allah ya ce. Shi ne aigar na da aka kafa alƙali, wannan alƙali ne kuma a tsarin musulunci har lokacin sahabbai har lokacin Umar shugaba bai zamantowa ni ne shugaba kuma ni ne alƙali, sun raba tsakanin mulki da shari'a. Wanda yanzu wannan shi ne abin da ake tunƙaho ci gaban duniya, an yi sefaran tuwar da justice to lokacin Umar sai sanya ƙadi Shuraib shi ne alƙali. Yanzu wani zai zo yi ƙaran Umar wajen wannan alƙalin, kuma shi wannan alƙalin ba sahabi ba ne bai ga manzon Allah ba, kuma Umar ya zo da wanda ya kawo ƙaran nashi su zamna gaban shi a yi shari'a. Ana shari'a shi wannan alƙalin Umar ya naɗa shi. Sai ta ma Amirul Mu'minin ya ce ya kakkace mu Amirul Mu'minin shugaban masu imani, yau ni ma an kawo ƙarana ka ce Umar. Ya ce ɗauke mun sunan tun da wajen shari'a mu. Ya ce wannan shi ne mutum an ci haƙƙin shi, akwai alƙali sai zai kai ƙara a maido mishi haƙƙin shi. Shi kullum abinda musulunci ke kira kai ya zamanto tsakanin musulmai akwai adawa. Wannan ya hutu ina kallon shi ya ci haƙƙina, daga an yi zancen shi a cikin mutane Allah ya isa wannan ya mun kaza ya bata ne suna wajen wa wajen mutanen nan gabaki daya amma mi ga alkali ka je ka nemi haƙin ka wajen shi in baka je wajen alkali ga justice je ka nemi haƙin ka a baka haƙin ka yanzu shikenan zuciyarka ta mi tawon ku daga ketar da kike cinye ki tawwa ne to in mutum bai iyawa bai iya jurewa ya je ya nemi haƙin shi wajen alkali ko ya kai justice a ba shi haƙin shi amma in iya iyawa sai Allah ya ce fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda an taka shi sai ya haƙuri an ci haƙin shi ya haƙuri ya ce wannan ladan shi kadai yana wajen Allah Allah kadai ya san abin da Allah zai ba shi ladan ya ce a wani hadisi Allah bai taɓa ba ba wani bawa kyauta kusan kamar kyauta haƙuri Allah ya ba wani kyauta haƙuri ya zamanto iya cikin masu haƙuri wanda ita ce siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce siffa ta Abu Bakar daga an ce Abu Bakar za a kawo mu haƙuri tare da shi nan an samu hadisi wani ya zo yana zagin wani to san da wai ba sai zagi ba irin yadda muka ɗauke shi a yanzu ko da zaka dinga ɓata mutum ka ci mutuncin gidansu suna ɗaukan shi zagi ne a gaban manzo Allah wani yana ma wani suka ce manzo Allah yayi shiru bai ce komai ba wancan yana tafi yayi shiru bai ce komai ba sai da ya gaji shi ma wancan har ya hauhera mu suka ce manzo Allah ya tashi ya bar wurin da ya bar wurin shi wanda ya rama sai ki cewa manzo Allah a gabanka yana mu baka ce komai ba ni da na rama ka tashi sai ki cewa lokacin da kake yi yake ma Allah ya sa mala'ika yana rama maka yana yi mala'ika yana rama maka yace da kai ka rama shikenan kinan kai ma ka dauki mataki da hannunka yace he mala'ika ya tashi shi shedani ya sarko kinan kai ma ka hau yace ni kuma banna zama inda shedani yake zama kinan kullun ana so ummatin zai iya hakuri yayi hakuri Allah zai ba shi dada akan hakurin da yake kuma wallahi babu wanda zai ace wa na yi hakuri kuma ya ga yayi hakurin kuma ya bai ga natija ba cikin ki manzo Allah aka zo sulhu da biya aka zo za a rubuta an kare sulhun an hadi band-band cikin sulhun kaza da kaza da kaza da kaza da karshe ni za a yi signature wa zai yi sunye manzo Allah ko da sunan shi da aka zo za a rubuta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka rubuta Muhammadur Rasulullah shi wancan mumassil na Qurayshawa sai ce ai to yi ummun yarda kai manzon Allah ne dan me yasa ma zan yake kuma hana ka shiga Makka ba mu yarda ba kawai a rubuta Muhammad bin Abdullah a rubuta ko kuma ba za a yi sulhun ba nan duka sabai sun hau wanda yake rubutawa wajen manzon Allah Ali bin Abi Talib manzon Allah ya ce goge Rasulullahi wallahi kiyaye ya ce ba zai goge ba amma karantarwar manzon Allah ya sa a wani yanayi yake ya hau kuma duka sabban sun hau dan har lokacin da manzon Allah ya ce a koma abin ya bata musu rai kawai saboda yi ma manzon Allah da a suka shi ko suna ganin a shiga da ƙarfi an zo sai an shiga amma manzon Allah ya ce ina aka rubuta Rasulullahi aka gwada mishi ya goge da hannun shi aka sa Muhammad bin Abdullah ya yi haƙuri ko bai yi haƙuri ba sai ga shi natijar haƙurin shi ya buɗe musu hanyar buɗe garin Makka ya ce haka rayuwar mutum wallahi duk wanda aka ce wa na yi haƙuri to wallahi sai Allah ba shi sama da abin da ya haƙuri a kan shi in wani abu ne ya rasa ana shari'ar gida an ci haƙin shi sai ya haƙuri amma dan Allah to wallahi sai Allah ba shi duba da abin da ya rasa wannan alƙawarin Allah ne su suka ce manzan Allah bai mai da mummuna da mummuna in ka mishi ma zai haƙuri sai ya ce lan yaqbidahu Allah lan yaqbidahu ai lan yumitahu hatta yuqimu bihi yace Allah ba zai karbi ran manzon Allah ba har sai ya tabbatar da tauhidi akan kasa, sai ya kore shirka, sai ya tabbatar da tauhidi akan kasa, kuma Allah zai karbi ran shi. Kuma tabbas yayi, ya tabbatar. Yace kama bayyana annal milla al-awja millatul kufr, kamar yanda ya bayani cewa hanya ta farki karkatatta shine kahurci. Sai yace fa yaftahu biha ayunan umya, manzo Allah zai bude idanu wanda suka zamanto makaki ne, kinan makaki akan shidiya, akan gaskiya, kinan Allah ba zai karbi ran shi ba sai ya tabbatar da wannan abu. Ai umiyan anil haq, wanda suka zamanto makaki ne akan gaskiya. Yace a wata ruwaya yace laysa bi wahani, manzo Allah ba mai rauni bane ba, wala kasali, ko manzo Allah ba mai kasala bane ba, wanda zai hana shi tashi ayi isar da sakon Allah, wanda zai hana shi isar da huta zuwa jihadi. Yace manzo Allah ba haka bane ba, yakin Tabuka da shi aka huta, kuma cikin zahin wanda zuwan da gawar da suka yi sai da Allah ya biye su. Yace la kattaban lahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari allazina taba'u fi sa'ati al usra, duka wanda suka huta Allah ya gafarta musu saboda wahalar da aka sha, wanda haka kai ana soke raƙumi a sharuwan da yake ciki. Yace manzo Allah ba mai kasala bane ba. Yace la yaqtinanna quluban gulfa, manzo Allah zai bude zukata wanda suka zamanto arhe suke, zuciya an ta zamanto arhe bata jin gaskiya, manzo Allah zai bude ta. Saka ciyafin yau a gurguje mu kare wannan kenan. Kuma wa ayunan umya, zai bude idanu wanda suka zamanto makahi ne, kuma ya bude kunnuwa wanda suka zamanto bisiji, kuma manzo Allah zai tabbatar da halshi, halshen wannan ya dinga cewa la ilaha illallah wahdahu, manzo Allah wannan shine mai son kinci sai ya tabbatar da shi. To wannan shine aka takaice cikin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muke hata Allah kama mu mun koyi da waɗannan sifofin nashi, kenan koda aka dan a ce cikin 100 mutum ya samu 10 ai an dace, ko kuma har sama da haka. Yace wannan shine mafi yawa sifofin manzo Allah wanda jahilai ba su karance shi ba, mutum zai doka yayi bai san kin manzo Allah yayi kaza, bai san kin shi, wallahi da ya karanta ya ga shi wane ne, wallahi da bai yi ba. Yace waɗanda ba su ba imanin za su karanta su sirar shi, wallahi su ba shi cewa su tabbatar da yanda Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim. Sai mu tsaya anan ganin lokaci yayi. Subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Da'a kirgawa na alhamdulillahi rabbil alamin.